أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. To insha Allahu za mu dora akan wannan darasi da muke a cikin wannan risala da take magana akan kwanaki 10 na farkon watan Zulhijja, wanda dan uwa Malam Usman Aliyu ya wallafa. Allah ya saka mishi da alkhairi. Jiya mun yi bayani akan ababen da ya kamata mutum ya kintsa ya shirya domin tarban waɗannan kwanaki 10 na farkon watan Zulhijja. Abu na farko, malam ya ce at-taubatu sadika, tuba ta gaskiya. Mutum ya koma zuwa ga Allah ya tuba daga zunubansa domin ya samu gafara da rahamar Allah subhanahu wa ta'ala. Rayuwa ba ta da tabbas, rayuwa ba ta da tabbas. Dama da Allah subhanahu wa ta'ala ya ba ma ɗan adam mafi girma shi ne ƙarin rayuwa da kuma buɗe mishi ƙofar tuba. Allah ya ba mu ikon tuba, tuba nagartacciya wacce za ta amfane mu. Abu na biyu, malam ya ce himmantuwa da jajircewa domin ribatan waɗannan kwanaki masu falala. Babu jinkiri ga rayuwar mai hankali. Duk mutumin da ya mallaki hankalinsa, to bai taɓa yadda da jinkiri akan ayyukan alkhairi, sannan kuma bai taɓa yin jinkiri akan tuba daga miyagun ayyuka. Fasalin da za mu tashi yau, malam ya ce al-bu'du an dhunubi wal ma'asi. Ɗaya daga cikin abin da yake wajibi akan mu shine nisantan zunubai da kuma dukkan dangin sabon Allah baki daya. Mutum ya sa wa kansa, ya ji wa kansa lokaci yayi da zai koma zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala. Malam ya ce fa kama anna ta'ati, kamar yadda da'a, ayi da'a ma Allah, biyayya ma Allah, biyayya wa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam, asbabul lilqurbi min Allah ta'ala, sabubba ne na kusantan Allah subhanahu wa ta'ala. Fal ma'asi asbabul lilbu'di anillah, to zunubai sabon Allah su kuma sabubba ne na nisantan Allah. Wattard min rahmatihi, da kuma koruwa daga rahamar Allah. Wa qad yuhramu al-insanu rahma, akan haramta ma dan adam rahama da jin kai da alkhairin Allah. Bisababi dhanbin yartakibuhu, saboda wani laifi da ya afka. Yadda da'a ma Allah ke kusantar da bawa zuwa ga Allah ya samu matsayi na daraja a wajen mahaliccinsa. To haka kuma sabon Allah ke nisanta mutum da mahaliccinsa. Akan haramta wa mutum rahama, akan haramta wa mutum rabautuwa da rabo na alkhairi saboda laifuffukan da yake aikatawa. Fa in kunta tatma fi magfirati dhunub, malam yace idan dai har kana kwadayi akan gafaran zunubai, kana kwadayin Allah ya gafarta maka, ya maka afuwa akan abin da kai wadanda ba daidai ba, wal itqi minan nari, kuma kana kwadayin entuwa daga wuta, a entaka daga azabar Allah. Fa hadharil wuqu'u fil ma'asi fi hadhihi al ayyam wa ghayriha, malam yace to ka tiyayi ka ji tsoron afka wa sabon Allah a cikin waɗannan kwanaki da ma sauran kwanuka baki da. Idan dai kana so ka samu kanka daga cikin rabautattu a gaba ga Allah ranar alkiyama, kuma kana so ka entu daga azabar Allah, malam yace to ka kiyayi afkawa cikin sabon Allah, kai dumu-dumu a cikin saba ma Allah a cikin waɗannan kwanaki da kuma sauran kwanaki baki da. Wa man arafa qimata ma yatlu, duk wanda ya san kimar abin da yake nema, hana alayhi kullu ma yabghi, to yakan mishi sauki bayi ganin nauyin abin da zai bayar. Idan kaga an tare ka an ce sai ka bada cin hanci ka bayar, to wataƙil kana ganin abin da zaka samu yafi abin da zaka bayar. Malam yake duk wanda ya san kimar abin da zai nema, to bai ganin wahalar abin da zai bayar. Yanzu ko kudin makarantar ƴaƴanka da kake biya, wata kimar abin da za a koya ma ƴaƴanka ne ka sani, yasa kake biyan waɗannan kudaden. Allah ya samu dace. Fajaddid fi hadhihi al-ayyam at-taubata, malam yace ka jaddada tuba a cikin waɗannan kwanaki. Wa aqidil azma ala takallus min az-zunub, sannan ka kudurci ka himmatu akan kubutuwa daga dukkan dangin sabon Allah. Kayi kokari ka shirya ma kanka tuba zuwa ga Allah. Ka tuba wata ilka sake komawa ruwa, ka tuba wata ilka sake komawa ruwa. Malam yace fajaddid fi hadhihi al-ayyam at-tauba, ka jaddada tuba tsakaninka da Allah. Wa aqidil azma ala takhallus min az-zunub, sannan ka kudurce himmantuwa domin kubuta daga saba ma Allah. Tayyir qalbaka min kulli khuluqin madmum, malam yace ka tsarkake zuciyarka daga duk wata mummunar dabi'a. Samih kullu man atta'aka fi haqqika, malam yace kai afwa kai rangwame ma wanda ya maka ba daidai ba a cikin hakokinka. Wani ne ana zaman yau da gobe sai yayi maka wani abu da ba daidai ba, malam yace shi ma kai mishi afwa, ayi sulhu a cikin waɗannan kwanaki. Wa afu amman zalamaka, kai afuwa ma wanda ya zalunce ka, li ya'fu wallahu anka, don kai ma Allah ya maka afuwa. Fa innal jazaa min jinsil amali, domin sakamako ana yin sa ne gurgurdan abinda mutun ya aikata. Wal ya'fu wal yasfu, sai ce alati ibuna an yaghfira Allahu lakum, idan kai gafara sai a maka gafara, idan kai afuwa sai a maka afuwa, idan ka suturta wani sai a suturta ka. Al jazaa min jinsil amali. Ibadullah, malam yace bayin Allah, alana stahayi min rabbina ta'ala, yanzu ba za mu ji kunyar Allah subhanahu wa ta'ala ba, wa nataharrad min az-zunubi wal ma'asi, mukami mu yi baya-baya da zunubai da sabon Allah. Allati yakrahuha Allahu, wadda Allah yake kin su. Wai yanzu yadda Allah ya mana baiwa, yadda Allah ya mana gata, yadda Allah ya ruba mana asiri, malam yace alana stahayi min rabbina, ba za mu ji kunyar ubangijinmu ba, wa nataharrad min az-zunubi wal ma'asi, mu yi baya-baya mu kaurace wa zunubai da sabon Allah. Allati yakrahuha Allahu, wadda Allah yake kin su. Wala yuriduha min ibadihi, bayi son ya ga bayinsa a cikin waɗannan ayyuka, malam yace ba za mu ji kunyar mahaliccinmu ba. Irin abinda Allah subhanahu wa ta'ala ya yi wa bayinsa na gata da rufin asiri, kuma bayi su fito ɓolo-ɓolo suna saɓon Allah. Walima la na'zim min hadha al-mawsim, malam yace don me ba za mu himmantu ba a wannan lokaci da aka keɓance mana domin gudanar da waɗansu ibadodi na musamman ala an nutahira anfusana akan mu tsarkake kayukanmu min hadhihi al-awsat daga wadannan dotti da kazanta da muke takuduwa da su na sabon Allah malaka don me bara mu tsarkake zuciyarmu ba Allahumma la tuharrimna fadl hadhihi al-ayyam wa barakata malaka Allah karka haramta mana falalan wadannan kwanaki da kuma albarkan da ke cikin wadannan kwanaki Allahumma ij'alna Allahumma ij'alna fihi min utaqaika minan nari Allah kuma ka sanya mu daga cikin wadanda zaka kenta au daga wuta a cikin wadannan kwanaki wa walidina wal muslimina ajma'in bi iyayenmu da dukkan musulmai baki daya Allah ya sa mu dace wa alam malam yace ka sani anna lizunubi atharun kabirun fil hirman algame da sabon Allah malam yace akwai haramci ta'asiri mai girma na haramci ma'ana sabon Allah yana da ta'asiri mai girma wajen Allah ya haramta maka alkhairi wa alam malam yace ka sani anna lizunub atharun kabirun sabon Allah yana da ta'asiri mai girma fil hirman wajen a haramta wa mutum dukkan alkhairi wani bashin zaka je ka ci a sanadiyan sabon Allah sai kaga hatta da ba zaka aifi dan alkhairi ba kuma laifi ke haifar da haka mun yi wannan darasi a karatun mu na suratul kafi bisa kissar wannan mutumi da ya mutu ya bar waɗansu marayu guda biyu wanda Allah ya tura annabi Musa da annabi Khidir suka je suka gyara katangan gidan waɗannan yara alkhairin mutum yakan yi ta'asiri a bayansa ko babu komai sabon Allah yana daga cikin abin da zai cutar da zuriyarka ka zama tuta ka zama wata alama ta laifi a cikin al'umma yaro a anguwa in za a kirga jahilan anguwa da babansa a ciki babansa ya cuce shi ko baka yi wa danka komai ba haka kawai a ce a anguwar in za a nemi jahilan anguwan ko macutan anguwan shi da babansa a cikin jahilan anguwan baka kyautata wa yayanka baka kyautata musu ba kamar yadda muka sha maimaitawa yana daga cikin wajibi haƙƙin ɗanka a kanka dole kai ka zama mutumin kirki wannan haƙƙinsa ne babansa ya zama mutumin kirki haƙƙin ɗanka ne a kanka uwarsa ta zama mutumiyar kirki ce haƙƙin ɗanki ne a kanki ubansa ya zama mutumin kirki ne kar a zo kirga mashaya sigarin anguwan a ce har da babansa baki kyautata mishi ba malam yace ka sani sabon Allah yana da ta'asiri mai girma wajen haramta wa mutum alkhairan Allah ja'a rajulun ila hasan al-basri wani mutum ya zo zuwa ga hasan al-basri rahimahullah wa qala lahu yace mishi ya aba sa'id ajhazu tuhuri li qiyamil layli fala akun yace malam wani abu ne yake damuna na kan shirya kayan alwalana kayan tsarki na in kin tsaf saboda qiyamul layli yace amma bani samun daman qiyamul layli sai in samu na makara fa qala lahu al-hasan sai hasan al-basri yace mishi qayyadatka dhunubuka sabon Allah ka ne suka maka tabaibai yace nakan himmantu malam da niyyar qiyamul layli butata a gefe darduma na a gefe yace amma bani samun daman yi yace sabon Allah ya maka tabaibai domin abu na farko da malam shangebe yace idan Allah zai raba gari da mutum abu na farko da yake fara raba shi da shi qiyamul layli bayan sallar farilla ka san duk abinda za a yi a musulunci in dai a bauta ma Allah ne sallah ita ce a gaba da komai as-salatu imaduddin to in ba sallar farilla ba duk sallan da bawa zai a duniya annabi ya ce ba sallar da Allah ya ci so kamar qiyamul layli idan Allah yana so ya tallafa wa mutum ya taimaki mutum ya kafe mutum akan musulunci abinda ke tabbatar da digadigarsa akan qiyamul layli in dai kaga mutum bai iya qiyamul layli to duk abin da kaga yake a musulunci a je wata ran zai iya bari tushe annabi ya ce fa innahu da'abu salihin qablakum tirce da ake ma mu'mini a kafe shi a kafe shi malam muktar shin gibe yace yana daga cikin alamar zuciyarka ta fara bushewa idan baka iya kiyamul layl domin duk wata alaka da Allah zai dade tsakanin bawa da shi abinda ake fara dadewa shine kiyamul laylinka yace mishi to nakan kinsa domin kiyamul layl yace amma ba ni samun ikon yi yace sabon Allah ne maka da baibai haka ne inde zaka saba ma Allah inde zaka saba ma Allah kai ka je ka gwada ka shirye zaka yi kiyamul layl wallahi baka yi sai ba wallahi inde zuciyarka da wannan tsatsa wallahi baka yi sai ba wallahi inde zuciyarki da wannan tsatsa baki saki ba shi yasa zaka ga mace da daddar danta ya tashi yayi kuka ta tashi daga bacci ta goye shi ta jijjiga shi ta bashi nono ya sha wallahi sai dai ta koma ta kwanta amma bata isa ta yi kiyamul layl ba za ta iya ta tashi ta sa danta akan fo yayi bayan gida tana zaune ta wanke ta dauki buta ta je bayan gida ta zubar amma bata isa ta yi koraka biyu ba kiyamul layl sai wanda suke da alaka da Allah alaka mai kyau sai mutum na dadi tsakaninsa da mahaliccinsa Allah ke bashi damar kiyamul layl addini malam abdulrahim addini alfarma ake nema abin Allah ya baka dama kai waɗansu ne suke ganin kamar ana ma Allah ne annabi yakan ce Allahumma inni as'aluka al-huda wat-tuqa wal-afafa wal-ghina roƙonsa ake ya buɗa maka shankiɗi da yazo yana bada shawara to wanda ya samu wannan bushewar zuciyar yaya zai yi alaƙar sa ta koma ta yi kyau da Allah ya koma kiyamul layl sa da ibadudduka yace kawai ka tsaya in ka tashi kai ta kuka kana roƙon Allah sai ya dawo maka da kayanka domin rashin yi din wata alama ce ta rashin rabo wata alama ce ta rashin rabo yace kawai kai ta kuka akan kiyamul layl kai ta kuka akan karatun alqur'ani kai ta kuka akan ayyukan alkhairi kai ta roƙon Allah illai fi kai yayi maka afwa illai fi kai yayi maka rangumi kar ya maka hukunci da wannan abin da kai ya haramta maka wannan alkhairi shi din nan mai gafara ne shi din nan mai jin kai ne in ya tausaya maka sai kaga ka dawo daidai da ikon Allah wa kana ibn al-qayyim rahimahullah ibn al-qayyim yake cewa fi asbab adh-dhunub wal ma'asi a cikin littafin sa ad-da'u wad-dawa yana magana akan zunubai da kuma sabubban akan asbab adh-dhunub wal ma'asi wani fasali yayi shine sabubban zunubai da kuma sabon Allah to a cikin wannan fasalin ibn al-qayyim sai yake cewa inna adh-dhunuba wal ma'asi zunubi da sabon Allah tadurru tana cutarwa wala budda ba makawa in dai ka sabi Allah wallahi sai ka samu tabo in dai ka sabi Allah wallahi sai ka samu tabo wala budda in dai ka sabi Allah wallahi sai ka yi tabo sai dai yanzu azo ayi maganan yayi za a yi jinyar ka sai ka samu tabo sai ka samu tabo inna dhunuba wal ma'asi zunubai da sabon Allah ta durru tana cutar da dan adam wala budda malam yace ba makawa in ka ga baka yi wannan cutuwar ba wallahi baka yi laifi ba anna dararaha fil qalbi ka darari samum fil abdan kuma cutar wanda za ta maka a zuciya irin cutar wanda kuba zai maka ne a gangan jiki kamar ka sha ruwan bata kamar ka sha fiya duk wani guba da zaka sha kaga dai sai gudumawar Allah da taimakon Allah sannan a samu rayuwarka ta rayu to sabon Allah illar da zai maka a zuciya malaki wallahi kamar guba ka sha ya maka illa a dangane kaga dai mutumin da ya sha guba tare 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 to malaki in dai zaka saba ma Allah illar da wannan sabon Allah zai maka a zuciyarka bai gaza illar da guba za ta maka a gangan jikinka in ka sha ba wahal fi dunya wal akhirah sharrun wada'un illa sababuhu adh-dhunub wal ma'asi malam yace ai a duniya da lahira babu wani sharri babu wata cuta face sababin ta zunubi ne da sabon Allah in ta baci a duniya sabon Allah in ta baci a lahira sabon Allah in kaga ta baci a duniya sabon Allah in kaga ta baci a lahira sabon Allah Ibn al-Qayyim yace babu wani sharri da wata fitina da wata cuta a duniya ko a kiyama kaga mutun ya cutu face abin da ya jefa shi a cutun sabon Allah malam babu wani abu mafi alkhairi kamar kai kokari a cikin al'umma a cikin jama'a a cikin mutane a ce kai tsakaninka da Allah ta yi muku kyau wallahi tallahi yanzu an ramai ki karanta wa a cikin cikin sallah fitar annabi Yusuf ka dubi irin rayuwar da annabi Yusuf ka san idan Allah ya kimanta ka ya mutunta ka wallahi ƙarya ne wani walakanta yana daga cikin abin da annabi ya ce ma Allah kira shi fa innahu la yazillu man walaita wa la yizzu man adita duk wanda kai adawa da shi ƙarya ne ya samu daukaka wanda kuma ka jibance shi baya kaskanta duk wannan da kaji ake fitowa gidan radio ana wani mai girma mai girma mai girma na rantse maka da alqur'ani ƙarya ne akan su aka fara mai girman shi wancan mai girman yanzu wa yake zuwa yake mai girman saboda dama girman ba na Allah da manzon Allah bane sai ya zo ya fadi mai girma din ya fadi abin da zai fada ka ce a bashi 500,000 in ya tafi sai ya ce shege mun fara daukar rabon mu saboda wannan mai girman da yake fadan tunda baka da kima abun Allah wallahi ko yaron gidanka ne bai da kimar ba in ka ji yana mai girman kudinka ne mai girman in ka ji yana mai girman wannan kujerance mai girma yau kana sauka a kanta na rantse da Allah ko a hanya ya ganka ba zai gaishe ka ba jama'a wannan gaskiya ne ko ba gaskiya ba Ibn al-Qayyim yace kar ka yadda wani ya kimanta ka saboda kujera kar ka yadda wai dan office din ka yake mutunta ka ya mutunta ka saboda mu'amalar ka da shi kar ka yadda a ce don kai ne oga abun sanadiyar kujeran ake kimanta ka duk ran da babu wannan kujerar kiman zai faɗi to amma a kimanta ka don kai mutumin kirki ne ba wata kujera ta sa ake kimanta ka ba alakar ka da Allahnka alakar ka da bayin Allah yasa ka samu mutunci ba kudi yasa ka samu mutunci ba duk ran da ba kudin mutuncin zai zube duk ran da ba kujerar mutuncin za ta faɗi jama'a mun fahimta saboda ka duk wannan da kake ji a gidan radio a zuwa ce mai girmawa ne mai girmawa ne kai in gaula ne kai mai girman kudinka ne mai girman ba kai ba kuma ka gwada idan ka sauka akan kujeran kaga wani zai saki zuwa gidan radio ce mai girman saboda baka nemi wannan girman a wajen Allah ba haka ne saboda ka babu wani sharri babu wani fitina face sanadiyarsa sabon Allah annabi Yusuf ne aka dauke shi aka je aka jefa shi a rijiya Yesu suna ganin sun dauki kowane mataki na walakantar da shi ko daukan mataki na kaskantar da shi da duk abin da aka yi sai ga annabi Yusuf shi wanda ya saye shi wa qala allazi tarahu min misr limra'ati shi wanda ya sayan maimakon a zuciyarsa ya ji ya sayi bawa bari a bautar da shi yana shiga sai ya ce matarsa akrimi masawabu ki kimanta wannan yaro a mutunta shi saboda yana da mutunci abun Allah Allah ta yace wa kadhalika makanna li yusufa fil ardi kaga shi aikin Allah ne yayi sa mishi da aka yi ma a ji an kimanta shi yanzu shi ba dan wanke wanken da za a zo ana mai fada ana zagin sa bane mai gidan da ya saye shi sai ya ce wa matarsa ki mutunta wannan yaro a kimanta matsayinsa a cikin gidan nan a mai da shi babban mutum wani aiki yayi Allah ya ce a wa kadhalika makanna li yusufa fil ardi muna so mun bashi gindin zama ne wali nu'allimahu min ta'wilil ahadith sai Allah ya ce wallahu galibun ala amri Allah ya ce ta inda na karkata ta nan ake nasara in yana son ka wallahi ba mai fada da kai idan ya kika wallahi dukkan duniya ba za su kika ma dauki ba to bai tsaya akan annabi Yusuf ba Allah sai yace walamma balaga ashuddahu atainahu hukman wa ilma sai yace wa kadhalika najzil muhsinina alqur'ani babban kundi sai a gaya maka yadda ake cikin abu in kai alaka da Allah ya kyau sai a gaya maka zaka bi cikin kwalabe ka wuce idan ka kibin Allah wadannan miyagun kan da suke cikin gidanka wallahi su rufe maganinka kariki Allah kawai malam kawai kayi kokari alakar ka da Allah ta yi kayi kokari alakar ka da Allah ta yi kyau eh annabi ya ce fa innahu la yazillu man walaita duk wanda ka jibance shi Allah baya kaskanta wala ya'izzu man adaita kuma baya daukakuwa ya buwayu wanda kai adawa da shi Allah to in zaka fadi Allah ai tsakaninka da Allah adawa in zaka yi biyayya ma Allah in zaka yi biyayya ma Allah Allah zai daukake ka to Allah ne zai jefa kimarka da matsayinka a zuciyar mutane a wani go Allah ce wa man yuhinillahu fama lahu min mukrim Allah ce ai duk wanda na walakantar da shi ba inda zai je yayi kima da Allah ba inda zai je yayi kima ba inda zai je yayi kima wa min asbabiha yana daga cikin sabubban sabon Allah sharri da fitinar da sabon Allah suke haifarwa khurujul abawaini min aljannati fitan uwa da uban mu daga cikin gidan aljanna darul lazzati gidan jin dadi wal na'im gidan ni'ima wal bahadati gidan walwala wasurur gidan farin ciki ila daril alami wal ahzan zuwa gidan radadi da bakin ciki me ga musu haka wancan laifin jama'a mun fahimta to wai idan irin annabi Adamu za a bashi doka ya samu kuskuren afka ma dokar wani abu ya biyo baya na bacin zuciya da bakin ciki ina gani ko kai eh darul alami wal azan gidan radadi da bakin ciki a ko ba aya ba hadisi Allah ne ya bada labari a Qur'ani ƴaƴan annabi Adamu ɗaya ya kashe ɗaya tunda dai annabi Adamu na duniya yana raye abin ya faru kasan dai ya sha bakin ciki a ce ƴaƴan da ka haifa ɗaya ya kashe ɗaya akan idan ka to duniya kenan duniya kenan eh babu kaula a duniya kamar wanda yake so yi settling a duniya a ta ina ake settling din kai wa ka taba ganin ya settling din babu wani gwamna a Najeriya da yanzu zaka yi settling ko akwai babu har yanzu settling din ake so kuma ba za ta yiwu ba to idan ya gama sai ya ce to bari ya bi sanata in ya gama sai ya ce bari ya nemi shugaban kasa a mu kai aiki da abin da ya samu annabi ya zana masabansa wata da'ira hadisin bukhari ya rawaito hadisin nan ariyadus salihin bayan annabi yayi wannan square din sai ya sa waɗansu ɗan kifiyoyi a ciki sai ya ce waɗannan su ne a arab annabi ya ce in aqfa'aka hadha nahashaka hadha idan wannan ya kuskure maka bai karce ka ba wannan kugiyar ba ta kama ka ba annabi ya ce wannan za ta kama ka amma dai ba a tsallake biyu in dai ka tsallake wannan to da ka fada wannan in ka tsallake wannan da ka fada wannan wannan annabi ya ce haka duniya take haka duniya take babu ran da za ka yi sabili idan ka ce ƴaƴanka ka kai makaranta kafin biyu su gama ka aibi uku to ka faɗi ran da za ka gama wannan aiki haka ne saboda kawai ka tsaya ka yi addini ka nemi abin da za ka rayu da shi don kare mutuncinka da kare mutuncin addininka kar ka yadda duniya ka karkatar da zuciyanka a kanta za ka ce amananka ne na biyu khuruju iblis min malakuti sama fitan iblis daga mulkin sama matsayi da Allah subhanahu wa ta'ala ya bashi a cikin mala'iku da kuma yadda ya je ya fada cikin kaskanci mafi muni wa tsarduhu wa la'anuhu da kore shi daga rahama la'antarsa wa maski zahirihi wa batinihi da kuma shafe wa masku zahirihi wa batinihi da shafe zahirinsa da batininsa domin shaidan da Allah ya tsine mishi albarka hatta halittar da sai da aka jirkita ta ya zama mafi muni daga cikin surori cikin kuma aka shafe duk wata albarka da take ciki babu wani a cikin cikinsa in ba sharri ba ba wani abu a cikinsa in ba sharri ba waja'ali suratahu akbahi sura da kuma sanyawa da aka yi waja'ali suratahu akbahi sura da sanya surarsa da aka yi mafi munin sura na uku garku ahli al-ardi kulluhum nitsar da mutanen duniya da aka yi duka hatta alal ma'u ru'usal jibali har sai da ruwa ya haura kan duwatsu ruwan tufana me ya jawo aka yi laifi laifi taslitur rih hore iska da Allah ya yi ya turo ta akan adawa ala qaumi ad akan mutanen adawa hatta alqathum mauta ala wajhi al-ardi ta zubar da su matattu a bayan kasa ka annahum a ajazu nakalin kawiya kai kati gida tuwon da bino ne suka bayi me ya aka musu haka laifi mana abu na biyar ursila ala qaumi samud asaiha an turo iska akan tsawa akan samudawa hatta qat'at qulubuhum fi ajwabihim sai da ta yanke zukatansu a cikin cikinsu awa Allah ya ce a musu da aka yi tsawon kowa gudan zuciyarsa sai da ta tsinke kwat ta fada cikin cikinsa idan ka ji kara ko tsawa ba zuciyar mutum ta kai ka ci zuciyarka ta tsinke ba to sai da ta balle daga gangan cikinsu ta fada cikin cikinsu wa matu an akirihim suka mutu a ƙarshe me yasa Allah ya musu haka laifi rufi'a ƙuran lubiya an daga alkaryun yan luwaɗi hatta sami'atil mala'ikatu nibaha kilab min ko hatta sami'atil mala'ikatu nabiha kilabihim sai da mala'iku suka ji kukan karnukansu da aka daga su aka yi sama da su kafin a kibo su mala'ikun da suke sama ta sai da suka ji kukan awakinsu da kukan karnukansu summa qallabaha alaihim sai aka juya ta akan su fa ja'ala aliyaha safilaha Allah ya sanya sama ya koma kasa fa ahlakahum ajmi'a ya halaka su baki daya summa atba'ahum hijaratan min as-sama sannan aka biyar da duwatsu daga sama aka musu ruwan dutse amtaraha alaihim da Allah ya ruwan su akan su na bakwai ursila ala qaumi shu'aib sahaba al-azab kazzulan an turo wa mutanen annabi shu'aib alaihi salatu wassalam jirgije na azaba fa nan ma sara fauka ru'usihim lokacin da ya kasance a saman kansu umbira alaihim narin talazza sai aka musu ruwa na wuta mai hauhawa ibadullah bana yace bayin Allah wa man ladhi ba'atha ala bani isra'ila qauman uli ba'sin shadidin wai ne sanadiyan da yasa Allah ya tura waɗansu mutane kafirai jabbirai ma'abutan yaƙi mai tsanani akan bani isra'ila fa jasu kilal diyar sai da suka bi lungun gidajensu suna karkashe su wa qatalu rijal suka kashe mazaje wa sabun nisa suka kama mata wa araqu diyar suka kona gidaje wa nahabul amwal suka kwashi dukiyarsu suka tafi innaha zunubu wal ma'asi zunubi da sabon Allah ya dawo haka اللهم وفقنا لعمل الخيرات الله كمان موافقا بس أيوكا الخير واغفر لنا ولوالدينا الله كغافر تامنا دماء فمو وجميع المسلمين والمسلمات لدك مسلمي مذا لمسلمي ماتا فهري بالمسلم ما لن يكي أبو نيدي داتي كقوة المسلمي أن يستقبل مواسم الخير يفلس كنتي ولن لو كتنا الخير أما باكي دينسو بالإكثار من الأعمال الصالحة توزن يويت أيوكا الخير أموما باكي دينسو لقوله صلى الله عليه وسلم سبو دفع من ذلك الله صلى الله عليه وسلم ديك سوا ما من أيام أعظم إن الله سبحانه باب ودن سقارتي ودن سكنونوا دسكي دجرم مطعي أبن الله سبحانه وتعالى ولا أحب إليه الأمل فيه الأمل فيهن كما مبياسو يوان أيكين على خير أتكين من هذه الأيام العشر كما ودن نقارتي بدأبو من مجيب سكنتا ولذا ما لنتي سبو دهكا حاول an tufarrik nafsaka min ash-shawagil malai ce kai kokari a cikin waɗannan kwanaki ka farraka kanka ma'ana ka samu ka wofanta daga duk waɗansu damuwoyi wai idan akwai daman ɗaukan hutu ka ɗauki hutu don more waɗannan kwanaki malai ya ce hawil an tufarrik nafsaka ka zam ka samu lokaci daga dukkan shagulgulla da waɗansu kaikawo wal iltizamatul ukhra iltizamatul ukhra da waɗansu lallazin talazinta damuwoyi na yau da gobe malai ka kai kokari ka rage maka kanka aiki domin ka samu damar fiskantar da kanka zuwa ga Allah wal yakun hammuka afa ya zama damuwanka ba'a wal yakun hammuka karkar kusa himmuka fal yakun hammuka afa ya zama damuwanka shine da'a wa ta'abbur lillah da bauta ma Allah ta'ala bil ikhlas da ikhlasi fi hadhihi al ayyam al ashr a cikin waɗannan kwanaki guda goma al fadila masu farala wa inna min al a'mal allati yataqarrabu biha al abdu ila Allah azza wa jalla yana daga cikin ayyuka da bawa yake kusantan Allah subhanahu wa ta'ala fi kulli waqtin a kowane lokaci wa kasa haka ne ko wa kasa yace kuma a kebe hadhihi al ayyam al mubaraka waɗannan kwanaki masu albarka ma ya ati abin da ke tafi ma'ana ababan da suke tafin nan suna daga cikin ababan da mutum ke kusantan Allah da su a koda yaushe ma malaci to musamman a cikin waɗannan kwanaki guda goma na daya at tabkir ila salawat al khams fil masjid sammaku zuwa ga masallaci sammaku zuwa ga sallolin farilla guda biyar fil masjid a masallaci walin shigal bi ta'at ataliya da kuma shigaltuwa da wa'annan da'o'i da suke tafi na farko addu'a ka yawaita roƙon Allah a cikin waɗannan kwanaki ka dukufa wa minhu su'alullahi al'afwa wal afiyata fid dunya wal akhira roƙon Allah al'afwa afwa rangumi wal afiya da kuma zaman lafiya a rayuwa a duniya da lafiya ka roki Allah ya Allahumma inni as'aluka al'afwa wal afiyata fid dunya wal akhira Allahumma inni as'aluka al'afwa wal afiyata fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali kadaji malin yace daga ciki ka sa roƙon Allah kar ka gamu da wata cuta da zata naka samu rayuwa al'afwa wal afiya ka samu afuwa da rangwame da rahamar Allah ka roki Allah zaman lafiya mugun ji da mugun gani Allah ya raba ka da shi abu na biyu zikrullahi ta'ala ambaton Allah wa minhu al-ikthar min qawli subhanallahi wa bihamdihi subhanallahi al-azim yawaita ambaton Allah malan yace musamman yawaita fadin subhanallahi wa bihamdihi subhanallahi al-azim fa hiya thaqila fil mizan suna da nauyi a mizani ranar al-qiyama jimun salawatun la taghful anha iwal al-ashr wadan salloli karkarab kana gabarin su tsawon waɗannan kwanaki guda goma ko da waɗansu lokuta a waɗansu kwanaki ba ka samun yin su yadda ya kamata malici to karka yadda ka rafkana a cikin waɗannan kwanaki goma na ɗaya raka'ata adh-dhuha raka'o'i biyu na sallan walha ka daure kai hudu ka daure kai shida ka daure kai takwas in za ka iya in ma ba za ka iya yin haka ba malai yace to ko biyun nan karka yadda a cikin kwanakin nan ake son su ce maka na biyu as-salatul qabliya wal ba'diyya li salawatil khams nafil fili na rawati da ake yi kafin sallolin farilla da bayan sallolin farilla karka yadda su ce maka kai kokari ana raka'a biyu kafin sallan azhar idan kai hudu ka cinye bayan azhar biyu in kai hudu katin hudu katin la'asar su kan annabi ya ma yi addu'a na musamman yace ya Allah ka ji kan ka yi rahama ka yi albarka ma wanda ke raka'a hudu katin la'asar to wa'annan rawatib mutum yayi kokari ya lazimce su abu na uku raka'ata ma ba'da alwudu'i wal istihdad bi salatil juma'a raka'o'i biyu da ake yi bayan alwala su ma sun zo a sunna idan mutum ya yi alwala to ana bukatar ya yi raka'a biyu kafin ya ci gaba da waɗansu shagulgullarsa da kuma kintsawa da tanadi tafiya sallan juma'a akan lokaci abu na biyu at-takbir wat-tahlil wat-tahmid kabbar bari haylala la ilaha illallah tahmidi godiya ma Allah lima warada fi hadisi ibn umar radiyallahu anhu saboda abin da yazo a hadisin abdullahi dan umar Allah yarda da shi fa aksiru fihin min at-tahlili wat-takbiri wat-tahmid annabi yace ku yawaita a cikin waɗannan kwanaki la ilaha illallah kabbarbari da kuma tahmidi wa qala al-bukhari rahimahullah al-imam al-bukhari Allah ya ji kansa yace kana ibn umar wa abu huraira radiyallahu anhuma abdullahi dan umar da abu huraira sun kasance yakhrujani ila suq suna fita zuwa kasuwa fi ayyamil ashr a cikin waɗannan kwanaki goma yukabbirani suna kabbarbari wa yukabbiru an-nas bi takbirihima mutane suna kabbara da kabbararsu saboda tunatarwa Allah ya samu gaci wa takbir nau'an shi kuma kabbarbarin nan nau'i biyu ne mutlaqun wa muqayyadun akwai mutlaq akwai muqayyad mutlaq shine sakakken da ake a kowane lokaci muqayyad shine wanda a wayansu lokuta ake yi fa takbirul mutlaq kabbara wanda yake sake fi jami'il awqat a dukkan lokuta min awwali dukuri shahr zulhijja to shi ana yin sa ne tun daga farkon shigan watan zulhijja ila akhiri ayyamit tashrik har zuwa karshen ayyamut tashrik waɗannan kwanaki goma ko zuwa ƙarshen kwana 12 zuwa 13 na ayyamut tashrik wa amma takbir al-muqayyad amma shi takbir al-muqayyad fa yakunu fi adbari salawat al-mafruza su kuma ana yin su ne a bayan sallan farilla wanda galibi wannan kan da ba muna yin su mun sassaba da su shekara da shekaru min salati subhi yawmi arba tun daga sallar asubahi ranar arba ila salati al-asr min akhiri ayyamit tashrik har zuwa sallar la'asar na ƙarshen inin ayyamut tashrik shine inin daren 12 wanda za a wayi garin 13 wa kaddalla ala zalika al-ijma'i ya nuni akan haka wa fi'lu sahaba radiyallahu anhum da kuma aikin sahabbai fa hariyun bina abu ne da ya dace da mu annuhi ya hadhihi sunna murayyad da wannan sunna allati hujirat fi hadhihi al-ayyam wanda aka kaurace musu ba ma zaka san ana yi ba a cikin waɗannan kwanaki wa takadu tunsa kai sun kai kusan a ce an manta da sha'anin waɗannan kwanaki hatta min ahli khair was sala har mutanen kirkin ma ma'ana ustazai da malaman ma ba za ka ga alamar waɗannan kwanaki a jikinsu ba bi kilafi ma kana alaihi salafu salih malaki sabanin yadda magabatanmu na kwarai su suka kasance wasiyabu takbir malaki sigogin waɗannan kabbarbarin na ɗaya Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar kabira na biyu Allahu akbar Allahu akbar la ilaha illallah wallahu akbar Allahu akbar walillahi alhamd jimun Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar la ilaha illallah wallahu akbar Allahu akbar walillahi alhamd duk wanda kai ta tabbata a sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na uku al-iktar min qira'atil qur'an yawaita karatun al-qur'ani wa kad warada fi fadlihi al-ajrul azim yazo a cikin al-qur'ani da sunna game da karatun al-qur'ani lada mai yawa fahris akil muslim malaka dan uwana musulmi kai kwadai halakkina mi hadhihi al-ayyam fi qira'atil qur'an karibaci ukakka ganimanci waɗannan kwanaki ta hanyar karatun alqur'ani waliyakun laka fi hadhihi qatma malaka kai kokari in so samu ne a samu sauka a cikin wannan kwanaki goma ne kai kokari a waɗannan kwanaki goma malaka ka samu saukan alqur'ani Allah ya samu gaci wa hadha yasirun ala man yasarahu Allahu alayhi kuma abu ne mai sauki ga wanda Allah ya sauke mishi wa naharu hadhihi al-ayyam inin waɗannan kwanaki afdal min nahari ramadan mun karanta a baya sun fi inin nukan watan ramadan na hudu aljulus bil masjid hatta tatlu ash-shamsu zama a masallaci har rana ta fito wa kad kana nabiyyu sallallahu alaihi wasallam idza salla al-ghada ay al-fajr manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance idan ya sallaci asubahi jalasa fi musallahu yakan zauna ne abun da ya salla hatta tatlu ash-shamsu har sai rana ta fito akrajahu muslim ya fitar wa akraja at-tirmidhi an anas an an-nabiy sallallahu alaihi wasallam annahu qala al-imam at-tirmidhi ya fitar hadisi daga anas yace daga annabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala yati man salla al-fajr fi jama'a duk wanda ya sallaci asubahi a cikin jami'i thumma qa'ada sannan ya zauna yadhkurullaha yana ambaton Allah hatta taqlu ash-shamsu har rana ta fito thumma salla rak'ataini sannan yayi salla rak'a biyu kanat lahu ka ajri hajjatin wa umratin tammatan za a bashi lada kaman wanda yayi aikin hajji da umra annabi ya ce cikakkiya babu tawaya a ciki rawahu tirmidhi hadha fi kulli al ayyam malin yace wannan sallar fa kowace rana ne in kai za a baka wannan ladan fa kaifa bi ayyamil ashr al mubaraka to ina kuma a cikin waɗannan kwanaki ne abu na biyar as sadaqa yawaita sadakoki malin yana gaya mana abubuwan da ya kamata mu fuskanci waɗannan kwanaki da su ko as sadaqa sadaqa wa hiya min abwabil qurbat suna daga cikin kofofi na kusantan Allah subhanahu wa ta'ala al mashru'a wadda aka shar'anta hiwalul am a cikin kwanakin shekaru duka a cikin kwanakin shekara duka waqad at zalallahu haka ne ko at zalallahu azza wa jalla al aqiya lil munfiqin Allah madaukakin sarki ya yawaita kyauta wa masu infaki wa faqala ta'ala Allah yace man dhal ladhi yuqridu Allah qardan hasana shin wane ne zai ba da rance wa Allah rance mai kyau fa yudaifuhu lahu afafan kaseera Allah ya ninninka mishi ninkin ba ninki wa kan hasan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ala sadaqa walau bil qalil sannan annabi ya kwaitar da maganar sadaqa koda da abu ne dan kadan wa wa'ada bil ajr al jazil lil mutasaddiqin sannan yayi alƙawarin sakamako mai yawa ga masu sadaqa فقال صلى الله عليه وسلم النبي يتي اتقوا النار ولو بشق تمره النبي يتي كوكار كانكو دو كوكار كانكو daga wuta ko da tsagin dabino idan ka sa dabino a bakin ka ka balla annabi yace ka samma wani a wuta zai kare wani abu yana da kyau naira biyar ci ba abin da zaka yi da ita ko sweet ko biscuit ka saya ka ba mu wani yaro akwai abin da zai tsare maka ba Hausawa suka ce alkhairi danko ba ne wai ai kotin gan ka tauna in ka yarze dan dodano wani abu a kasa to shi alkhairi haka yake muttafaqun alayhi wa qala sallallahu alayhi wa sallam annabi yace sab'atun akwai wadansu mutane bakwai yuzil ko yuzillukum Allah fi zillihi yawma la zilla illa zillu Allah zai inwantar da su a ranar alkiyama ranar da ba wata inuwa sai inuwar Allah subhanahu wa ta'ala wa zakara minhum annabi sai ambata daga cikin su rajulan tasaddaqa bi sadaqa mutumin da yi sadaka da wata sadaka fa akfaha ya koyi sadakar hatta la ta'lama shimaluhu ma tunfika yaminuhu har ya zama hannunsa na hagu bai san mai damansa ta ciyar ba abu na shida asiyam azumi lidukulihi fil a'mali saliha saboda shigansa cikin ayyukan alkhairi fa an hunayra ibn khalid an imra'atihi daga hunayra ibn khalid daga matarsa an ba'a bi azwajin nabiyyi sallallahu alaihi wa sallam daga wata daga cikin matan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam kana tace kana rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam yasumu tis'a dhulhijja annabi na azumtan kwanaki tara na watan dhulhijja wa yau domin ai ba'a azumin ran sallah ko wadannan kwanaki tara to ya halatta mutum ya azumce su domin sabon yardan Allah wa yawma ashura da azumin da ranan ashura wa salatata ayyamin min kulli sharin da kuma azumi guda uku da yake a kowane wata rawahu al-imam ahmad wa abu daud wa an-nasa'i al-imam ahmad da abu daud da al-imam an-nasa'i suka fi da hadisin wa in lam yasihha al-hadith na'mal bi dalil al-umum imma hadisin bi inganta ba injimalan zamu yi aiki da umumin bi dalil al-umum fi a'mali saliha dalili na umumi da yake nuna ayyukan alkhairi fi ashr al-awail a cikin wayannan kwanaki goma na farko min ashr al-hijja na kwanaki goma na farkon zulhijja bare ma hadisin ya inganta da ikon Allah wa kad kana sallallahu alaihi wa sallam manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce ma min abdin yasumu yawman fi sabilillah babu wani mutum da zai yi azumi koda guda ɗaya ne don Allah illa ba'ada Allah bidhalika al-yawm wachahu anil nar 70 karifan fati Allah ya nisantar sanadiyar wannan azumin da fuskarsa daga wuta na tsawon shekara 70 Allah ya samu dace muttafaqun alayhi qala al-imam an-nawawi yace an sawmi ayyamil ashr akan azumtan waɗannan kwanaki guda goma innahu mustahabbun istihbaban shadida mustahabbi mai karfi sosai ana so lalle mutum ya azumce su inda hali in ma ba zai iya ba to ya musu koda azumin annabi dauda yau yayi gobe sha jibi abu na bakwai al-amru bil ma'ruf wan nahyu anil munkar umurni da alkhairi hani da mummunan aiki fa inna manzilatahu azima matsayinsa babban matsayi ne a musulunci wa darajatuhu rafi'a darajarsa madaukakin daraja ne fa zakkir man hawlaka min al-ahli wal aqarib wal asdika mana yake ka tunasar da wa'anda suke tattare da kai iyalai ne ko kuma ƴan uwa ne ko kuma abokai ne malaci yadda kai ma aka tunatar da kai game da waɗannan ayyukan alkhairi a cikin kwanakin nan kai ma kai kokari abokai ne ƴan uwa ne iyalanka ne ka tunatar da su bi fada'il al'amal as-saliha fi hadhihi al-ayyam al-fadila game da ayyukan alkhairi a cikin waɗannan kwanaki masu daraja walaka ajrul tartir malaci ce kana da lada na fadakarwa fadhikra tanfa'ul mu'minin fadakarwa kuma yana amfanan mu'mini istaqdim al-jawwal malaci kai amfani da wayarka eh wani ka san ko wannan kwanaki goma to ga matsayin su a musulunci falalan da waɗannan ini goma suke da shi sun fi falalan da kwanaki goma ƙarshen ramadana suke da shi na alkhairi da albarkatun da ake samu ga hadisan da annabi ya magana a kansu babu wani aiki da Allah ya fi so ya ga bawa ya aikata da aikin alkhairi da ya fi matsayi a gun Allah kamar a waɗannan kwanaki goma malaci ko ta hanyar wayan ka kai amfani da shi domin tunasarwa za ka samu sakamako a wajen Allah awil barid electroni ko kuma kai amfani da email ɗinka litanfiri zalika domin ganin ka zartar da irin waɗannan nasihohi da kuma tunasarwa wal amru bil ma'ruf umurni da alkhairi wal nahyu anil munkar hana munanan ayyuka min a'malir rusul yana daga cikin ayyukan manzanni wa huwa min sifatil mu'minin yana daga cikin sifar mu'minai wa kisalis salihin kuma ɗabi'a ce ta salihai wa huwa min asbabit tamkini fil ardi sannan yana daga cikin sabubba da suke sa musulmai su samu tabbatuwa a bayan ƙasa wa min asbabin nasar yana daga cikin hanyar nasara a cikin rayuwa wa min asbabi daf'il uqubat yana daga cikin sabubba na tunkuɗe dukkan wahala da kuncin rayuwa da kuma azabobi da Allah ke azabtar da bayi wa jalbil khairat da kuma jawo alkhairai fabadiru ayyuhal muslimun malam yace ku yi gaugawa ya ku musulmai bil a'mali saliha ta hanyar ayyukan alkhairi wa taqarrabu ila Allah azza wa jalla bil amri bil ma'ruf wan nahyi anil munkar malam yace ku nemi kusanci zuwa ga Allah ta hanyar umurni da alkhairi da hana munanan ayyuka bil rifq wal lin kuma in za ku yi ku yi shi a cikin sauki da sassautawa haka ne ko ja'alana Allah wa iyyakum mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana malaiki muna roƙon Allah ya sanya mu da ku baki daya a cikin waɗanda suke jin shawarwari na alkhairi sukan ji maganganun alkhairi sai su dauki abinda yake mafi alkhairi su yi aiki da shi Allah ya samu a ciki wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in idat abu abdullah usman ali Allah ya saka da alkhairi wannan shine karshen risala Allah ya albarkace ta kuma Allah ya sa abinda muka karanta a ciki Allah ya ba mu ikon aiki da shi kuma ya albarkace mu akai Allah ya sa mu gama lafiya subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka